بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامنا شاترا غوتان ربيع الأول وتنأوكو أجير وتن مسلم في هجر من زعن الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata muna cikin babu sifatis sala. Mun tsaya bisa kan hadisi na 337. Yana zamu karanta 338. An Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam: Allimni du'an ad'u bihi fi salati. Qala: Qul: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la ghafir adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alayh. Wannan hadisi daga Abu Bakr as-Siddiq, yaddan Allah ta tabbata a gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam: koya mani wani addu'a wanda zan dora roƙon Allah da shi cikin sallata. Sai manzon Allah ya ce mashi ka dora cewa: ya Allah, lalle ni na zalunci kai na zalunci mai yawa. Inni zalamtu nafsi zulman kathira, a wata riwaya zulman kabira. Imam an-Nawawi Riyadus Salihin ya ce babu lahi mutun ya hada biyun duka. Yace: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira, ko kabiran kathira. Yace tunda duka sun zo a riwaya: wala ghafiru dhunuba illa anta, babu wanda yake gafara zunubai sai kai. Faghfir li maghfiratan min indika, ka gafarta mani gafara ta musamman daga wajenka. Warhamni, ka yi mani rahama ka tausaya mani. Innaka antal ghafurur rahim, lalle kai kai ne mai gafara mai jin kai. Muttafaqun alayh. Wannan tana daga cikin addu'o'in da ake karantawa bayan tahiyya gabanin ayi sallama, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da Abu Bakar. Wannan addu'ai kenan ya nuna muhimmancin ta da kuma girman ta. Don haka kamin mutum ya sallame sallah, bayan ya gama tahiyya, yayi addu'ar da ta gabata: Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr wa min azabi jahannam, zuwa karshe. To sai ya tada akan wannan, kenan sai ya kara da ita. Sai hadisi na gaba: wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala: sallaitu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa an shimalihi: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawahu Abu Dawuda bi isnadin sahih. Sai wannan hadisin na wa'il ibn hujr, hadisin wa'il ibn hujr, wannan yana magana ne bisa kan sallame sallah. Duk wanda ya shiga sallah to bai huta sai ya sallame. In kauye huta ba da sallama ba, to sallar shi ta lalace. Kamar yanda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace: tahrimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslim. Abinda ke haramta ta shine kabbara, da kai kabbara ka shiga cikin ta. Abinda kuma ke halatta ta sallama, da kai sallama ka kare. Idan mutum ya gama sallah da wani abu wanda ba sallama ba, to sallar shi bata gamu ba, kenan bata yi bane. In mantuwa ce yayi, kenan sai ya dawo ya sake maimaitawa idan ya tuna. In kuma da gangan yayi, shikenan sallar shi ta lalace. Ce sa mas'alar cewa mutum ya gama tahiyya zai yi sallama kawai sai iska ya fito kamin yayi sallama. Kaga wannan mas'alar can bayan mun karanta ta, kuma malamai sun tattauna akan ta, wai shin shikenan sallar ta kare koko dai sai ya kare yi alwallahi zai yi sallama? Ai dai sake sallah gaba daya, kenan alwallahi zai je yayi kuma ya sake sallah. Wanda suke ganin shikenan idan iska ya fito mashi kamin yayi sallama kawai shikenan sallar ta cika, suka ce ai hitowan iskan yana nihin sallamewa. Wannan malaman Hanafiya ne, kenan babu hujja akan wannan zancen. Sallah, sallame sallah shine alamun mutum ya huta daga ciki. Wannan hadisin na Wa'il ibn Hujr ya karantar da mu haka, kenan dole mutum sai ya sallame. Sannan ya nuna muna sallame wannan ana farawa ne daga bangaren dama zuwa bangaren hagu. Kenan mutum zai ce: assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ya juya kanshi bangaren dama, ya kara cewa: assalamu alaikum wa rahmatullah, ya juya kanshi bangaren hagu. Wannan shine ya hi shahara, kuma shine riwayoyi suka fi yawa, kuma shine malamai ahlul ilmi suke akai cewa sallame sallah, sallama bi ake yi ba ɗaya ba, yanda wasu malaman fiqh suka ce. shine wato ta dama da tahagun assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan riwaya ita ce ta shahara ita ce ta hiyawa ita ce ta zo daga manzallahu sallam yawanci sallama manzallahu sallam wannan sallama yake amma wannan riwaya ta wa'il ibn hujr ta kara wa barakatuhu to ai nuna kenan babu lahi idan mutun ya kara da wa barakatuhu amma dai kai ya yawaita jehi jehi saboda abinda manzon Allah yayyawaita shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi bai yawaita ba kenan riwayoyi wadanda suka hi shahara suka hi yawa sune riwayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma tunda wannan shi ma yazo da wa barakatuh kuma ya inganta to babu lahi wani lokaci jehi jehi sai mutun ya dan dora karawa da wa barakatuhu kamar yadda yake a nan wurin wa rawahu abu dauda bi isnadin sahihin abu dauda ya rawaito shi da isnadi ingantacce wa an al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktuba manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya kasance yana fadi a bayan kowace sallar farilla la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه وانا حديثنا مغيرة دان شعبة يدعى الله تتبت أغريش يتي للي منزان الله سيرا دا أمين شاء الله ستبت أغريش ياكسن شيء ينافدي في دبر كل صلاة مكتوبة أبا ينكو وشسل فلله to dubri kulli salat hadisai duka wadanda suke zuwa suna fadin zikiri ko addu'a wanda ake karantawa dubri sala bayan sallah sai su kawo kalmar dubur ita kuma kalma ta dubur wannan bayan sallah tana da ma'ana biyu bayan sallah kamin sallama shi ma dubri sala ne bayan kai tahiyya ka gama to nan kamin ka sallame ana ce mai dubri sala sannan bayan ka sallame sallah shi ma ana ce mai dubri sala don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya aza ka'ida yace ka'ida wadda za a aiki da ita saboda tantance zikirorin da suka zo akan bayan sallah wato zikirin da yazo aka fahimci cewa addu'a ce ciki ba zikiri bane tsantsa to wannan yana nihin kamin sallama in kuma aka fahimci cewa zikiri ne ba addu'a ba to bayan sallama ake shi akan wannan ka'idai kenan malamai suka jera hadisan da suka zo suna zancan dubri salawat da manzon Allah yana aikata kaza bayan sallah to bayan sallan nan yana nihin kamin sallamewa ko yana nihin bayan sallamewa to in addu'a ce an yi son kai ta kahin sallamewa in kuma zikiri ne to bayan sallamewa ne ake yi domin wa'annan wajajen guda biyu dukkanin su wajaje ne wanda wato ake karban addu'a idan mutun yayi kenan karshen sallah yana cikin wajajen da ake karban addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a bayan sallah a bayan kowace sallar farilla yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abun bauta da cancanta sai Allah wahdahu shi daya la sharika lahu baya da abokin tarayya wannan ya gabata mai bayanin cewa an ce wahdahu la sharika lahu karhaha wani akai akan annafi wal isbat kenan wahdahu karhaha al isbat ne la sharika lahu ta'kidi ne akan annafi lahul mulku wa lahul hamd shi yake da mulki kuma gare shi godiya take mulki gaba daya cikakke na Allah don mai mulkin da ba Allah ba to tauyayyen mulki ne gare shi Allah shine yake da cikakken mulki wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allah yana da iko akan abin da ya aikata kuma yana da iko akan abin da bai aikata ba Allah bai zalimci kuma yana da iko akan yayi zalimci amma ya hana kansa zalimci Allahumma la mani alima a'taita ya Allah babu wanda zai hana abin da ka bada idan Allah ya riga ya bada to ba mai tare ba bai taruwa sai ya iso gare ka ma yaftahu Allahu linnas min rahmatin fala mumsikala to abinda Allah ya bude kike ma mutane na rahama to babu wani wanda ya isa ya rike wala mu'tiya liman mana'ata kuma babu wanda zai iya bada abinda ka hana idan Allah ya hana abu to babu wanda ya isa yayi dubara ko ya wani juyi ko wani moci wanda zai sa wato ya bayar da shi wala yanfa'u zal jaddi min kal jaddi kuma ma abucin wadata ba ya amfani gare ka wadata take gaba muttafaqun alai wannan kalmomin can baya mun karanta wato sharhin su da muka karanta rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa an sa'd bin abi waqas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري وأن حديث دغ سعد ابن أبي وقاص يدعى الله تتبت أغريش yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana neman tsari da waɗannan kalmomin a dubar kulli salatin a ƙarshen kowace sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl to kaga wannan tunda addu'a ce abinda take nihi da ƙarshen sallah kahin sallama wancan kuma tunda zikiri ne abinda yake nihi da ƙarshen sallah bayan sallama manzo Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl ya Allah ina neman tsarin ka game da ruwa wato ruwa ba karamar mugu dabi'a bace dabi'a ce mummuna wadda mutumin kirki baya fatan a sifanta shi da ita to manzo Allah yana neman tsari game da wannan dabi'a a ce mutum yana da ruwa har ya kai shahara ruwa gare shi danko ne to manzo Allah yana neman tsarin Allah Allah ya zargi marowata cikin alqur'ani kuma ya sifanta yahudawa da cewa su ne suke da wannan sifai ya zarge su akan ta alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadl manzo Allah yana neman tsarin Allah game da ruwa idan mutum ya zama marowaci sai zama hakkan shi ma ruwa yake ba bai iya mutum in marowaci ne cikakke shi da kansa bai iya wato yi maka kansa abin da yake so bukatocin sa bai iya biya saboda gani yake ya tabka asara kamar da ake bada labarin wani hamshakin dan kasuwa anan maradi yake kace idan ya ci kwai to sai ya aza hannuwa bisa kai yayi kukaran nan ya tabka asara dan radda raban ayi yasa ya sau kwai to sai yayi ladama kwai ne sau waye ci shikan nan bayan ya gama shi sai ya aza hannuwa ga kai ci shi wani irin giligili ne yau wani irin rashin hankali ne ya same shi ya wannan ya tabka wannan asara sai sau kwai ya ci ba wani ba ba shi ya ci da kanshi to Allah kiyaye to manzo Allah yana neman tsarin Allah game da ruwa akwai littafi da aka wallafa bisa kan labarin marowata wanda yake bada labarin marowata da kuma sifofin su da tarihin su cikin wannan littafin ya kawo kisa wani mutum wanda shi in kudi suka shigo hannun shi kaso yake sa su a sun shigo hannun shi kawai sai ya masa fada ya kare sai bude akwato yace an karan nan masu yawo ba kunnan yau kuna ga wannan hannu yau kuna ga wannan hannu eh to yau dai karshen yawo ya zo sai ya daga akwato ya sanya sai fa dan kwado ya kuli sai sai yanda Allah ya in ya sanya shi nan wuri dama da sun zo hannun shi sai ya masa fada ya masa kunne yawo ya ce sun cika yawo abubuwar tsabar ruwa shi kuma wani da aka kawo labarin shi a cikin littafin marowaci ne yana da bawa sai ya sa a dafa mai kaza bayan an gama dafawa ta dahu ta gyaru kawai sai ya tura bawan shi ya kawo ai kauraban ai kamin ya dawo sai baki suka su hankalin shi ya tashi gaba daya jinin shi ya dawo bisa ka akaiwa an ji a amso kuma ga baki sun zo yi ta tunani yanzu ya ne za a yi wa matsala mai girma da ta faru ya ne za a yi a magance ta kawai sai ta ide ta zo mai ko da wannan bawan nashi ya kawo kazan nan ya aje yana gama ajewa kawai sai ya shige shi da wada tuman banza mutumin waye ya za a aika ka mana kaza ba kai ina kan nata yake sai ba ya ce ni ma ban san inda yake ba ya ce munafiki ni na san inda yake yo amfanin mi zai mana ka mana kaza babu kai tare da ita kai saboda matsayin kai fa cikin shi Allah ya halice ido cikin shi Allah ya halice hanci cikin shi Allah ya halice kaza ne yace baki da waye yace Allah ya darajanta kai ni kai yana burge ni wallahi waga kaza in dai baka je ka zo da kan nan ba bazan ci ba daukar ta kamaida race baki suna kallo aka koma da ita saboda basira ta ruwa dake gare shi wa a'udhu bika min al-jubn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ina neman tsarin ka game da tsoro al-jubn sifa ce mummuna wanda ta tattaro rauni ta tattaro tsoro wanda aka ce jabani ne to yana da rauni wato kuma sannan yana da tsoro to manzo Allah yana neman tsari game da tsoro kishiyan wannan shine ash-shaja'a to manzo Allah yana son jarumta kuma ana son musulmi ya zama jarumi ba a san musulmi ya zama matsoraci yasa ana cikin tarbiyyar da ake son mutun ya ba dan shi ya taso jarumi kai taso matsoraci wanda har abinda ba a tsoro ma tsoran shi yake akwai wasu waɗanda wa'in sun niyya ba dan su tsoro yana kokarin ce kai kai ga alheri nan sai ya hirgice to kaga wannan yana cikin ai a kuskure saboda su waye ba su san su tsora ta shi da wani abin tsoro to ni sai zamana alheri matsoran alheri yake an ce mai ga alheri nan sai ya fashe da kuka shi bai san alheri wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma Allah ina neman tsarin ka game da amaida ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa shine shekarun tsufa manzo Allah yana neman tsari kada Allah ya maida shi zuwa ga shekaru na tsufa tsufa tagotago wanda zai kai likai la ya'lama min ba'da ilmin shay'a zama bai san komai ba ya dawo yanzu dan yaro ma karami ya hi shi wato bambance abubuwa da sani shi kuma Allah yana neman tsari game da irin wannan rayuwar to shi kuma wani yanzu saboda tsoron mutuwa shi bai ki ba a ce an bashi irin shekarun annabi Nuhu ai in Allah ya baka su kai da kanka zaka dora addu'a mutuwa ta zo awo da wani mataki na tsuha in mutun ya kai shi wallahi gajiya yake da rayuwa sai ta jiran mutuwa to waɗanda ma ba su yi da kaiwa shekara 100 ba wani shekara 60 wani shekara 70 amma kana ganin kullun jiran ta yake kullum tanadi yake kullum neman ta yake ta kizawa haka wani mutum ya rayu shekara 100 da wani abu shi ma ya ta kunnai yana kuka yana cewa har ma wani tsoho anan maradi shi ma duk in yaga an yi mutuwa sai ya fashe da kuka yace ni Allah man cewa ne kai da ni ko komine ni duk in yaji an yi mutuwa shi sai yayi kuka saboda shi yake ta jiranta kuma ta kizo mashi to in mutum ya kai wasu shekaru wato irin wannan wanda zai ya zama na mutum hankalin shi ya gushe jikin shi yayi rauni ya rakakkabe to wannan matsala ce tangardan don haka manzon Allah yake neman tsarin Allah game da ya kai irin waɗannan shekarun haka Allah ta'ala ya karbi ran manzon shi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana dan shekara 63 haka Abu Bakar ya rasu yana dan shekara 63 haka Umar ya rasu yana dan shekara 63 wa a'udhu bika min fitnatid dunya kuma ina neman tsarin ka game da fitina ta duniya to wannan fitina ta duniya mi bayanin ta a can baya cikin fitnatul mahya fitina ta duniya tana da yawa mahi girman fitina ta duniya shine mutun yayi talababiya talababiya ba ta cabo ba ko ta kafa ta addini mutun yana bisa kan daidai yau da gobe ta sa yayi talababiya ya gwabci ya bi ƙarya ko ya bi bata kuma ya dawama a kai to wannan ya yi zama fitina fitinar da za ta wato kasancewa ta addini ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a la taj'al musibatana fi dinina wa a'udhu bika min azabil qabr kuma ina neman tsarin ka game da azabar kabari rahul bukhari wannan ya gabata mai bayani cewa akwai azaba a kabari wannan tabbataccen abin amma azabar kabari lamari ne na gaibi ɗan filo masu zuwa suna turtono kabari suna cewa mu ba mu ga komai ba wannan iskanci ne su ce domin azaban kabari lamari ne na gaibi saboda gwaninta Allah da hikimar shi da rahaman shi da tausayin da yake ma bayi ya saba a gani inda Allah ya ga dama da sai a gani kamar da ya nuna ma wasu ɗaiɗaikun wasu bayi yana nuna musu kuma wasu lokuta Allah yana nuna ishara amma azabar kabari tabbataccen abu ne don haka wanda ya musanta wannan ya yi musu abubuwa waɗanda suke tabbatattu na addinin musulunci don haka wannan yana iya yin ridda domin tabbataccen ababe ne wanda malamai sun sallama musu babu jayayya tsakanin malamai cewa akwai azaba a kabari mutum ya zo ya ce shi ya gano babu a wannan bata ne ya shiga da rudu. Wa an Thauban radiyallahu anhu qala kana Rasulullahi sallam idan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalasan. Daga Thauban da Allah tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan ya sallame daga sallan shi yana roƙon gafarar Allah sau uku. Sannan yace astaghfirullah 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 sau uku. وقال كما سيأتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم. اللهم أنت السلام يا الله كيني السلام ومنك السلام كما دقى غريكني السلام يجي السلام سناني دقى تكن سنة يا الله فأنا أين أزواد ما أنرك بطا دقى تكا نوة مطالة فالله كيني السلام ينام وان ديكي كبتر دبايش wa minka salam kuma daga gare ka ne wato aminci da zaman lahiya da kubuta yake tabarakta ya zal jalali wal ikram tabarakta tabarakta wannan ma'anan shi kasura khairuka alkhairin ka ya yawaita ko azuma khairuka alkhairin ka ya girmama tabarakta wato albarka ta tabbata a gare ka ko albarkatunka sun yawaita tabarakta wannan kalmar na tabarakta ana fassara shi da fasarori da yawa akwai wanda suke fassarawa tabarakta da cewa ka girmama ka daukaka kamar da Allah ta'ala yace tabarakal ladhi nazzala al-furqan tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa tabarakallahu ahsanul khaliqin to wannan tabaraka ba a ce ma wani tabaraka ba a ce tabaraka wani tabaraka wannan Allah shi kadai ake ce mata tabaraka babu wani wanda ake kiran shi da wannan tabaraka kinan wannan aiki ne wanda yake banci Allah shi kadai dan haka gare shi kadai ake jingina tabaraka don wanda yake ma wani tabarakta to ya bambaro aiki ya bashi sifa irin ta Allah ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da karamci al jalal shine girma al ikram shine karramawa to Allah ma'abucin karramawa ne saboda yana karrama bayin shi sannan Allah ma'abucin karamci ne saboda bayin shi suna wato karrama shi kenan Allah yana karramawa kuma ana karrama shi dan haka zal jalali ne wal ikram wannan zal jalali wal ikram kalma ce wanda Allah yana kaunarta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum yana addu'a cikin addu'a shi sai yace ya zal jalali wal ikram sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqadtu jibalaka an amsa ma addu'anka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da gare shi yace alizu bi ya zal jalali wal ikram kullu zumci yin lazimi da ya zal jalali wal ikram ana saboda girman wannan kalmai ku yawaita ambatanta ku yawaita ku dawwama a wajen ambatan ya zal jalali wal ikram kalma ce mai girma wanda Allah ta'ala yana kaunarta rahu muslim to wannan hadisin ya karantar da mu wato zikiri daga cikin zikirorin da ake bayan sallame sallah wato addinin Allah tsare yake amma wani so yake shi sai ya kawo nashi yanzu ka diba wannan zikirorin da ake karantawa duka wanda ake karantawa ne bayan an gama sallah ko to wani duka sai yayi waci da su da an gama sallah sai ya dawo yana kokaranta lilafi duka waɗannan ba su mai ba ga zikirorin da su ne suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa shi gwani uban iya addini dan haka yawa ya maida su kotin sai ya ce ma mutane ku karanta li ila fi kafa bakwai in kace mashi to malam don Allah ina za mu ga wannan karatun kuma ka tabo mu kan karasha ba dalili kawai sai wada kawai dole dai ka kale shi ba dai ne yake yi ba kuma dole ka bar shi ai ta tahiya haka nan shi kuma wannan karatun na karanta lilafi kafa shidda shidda ko kafa bakwai bakwai ko uku uku yana gaugawa babu shi rubuci ba daidai bane ba abinda ke daidai shine ka bar kowa yayi zikiri irin yanda manzon Allah yake yin zikiri idan ya sallame sallah ba a taba samu ba a tarihin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya juye yana ce masahabban shi ku karanta kaza ba a taba ba haka da kaga kana yi to wannan ka sani kai ne ka tarke shi da kai da waɗanda suka riga ka in kuma galgajiya ce to galgajiya ku ce kawai amma ba addini bane wannan shi addini bai zama addini sai in ya zama tabbatacce rubuce kuma inda an bar kowa ya abin da ya ga dama ne da kai kaga wani ya hika kai da sanin abin da ya kamata a karanta ayoyin nan na Qur'ani yawa gare su in kai kana gana a karanta li'ila fi shi wani laqarja a kuma yake gana a karanta yasa ma saboda ba addinin Allah bane ba ka samun cewa bayan gama sallah abinda ake karantawa abinda waɗanda suka aji na manzon Allah suka kawo nasu ba ka samun daidaito in kai sallah an gama sallaci sai ka ji abinda suka bada a karanta daban wancan kuma abinda ya bada daban wancan kuma abinda ya bada daban amma waɗanda suke bautar Allah da musulunci irin wanda manzon Allah ya zo da shi duk duniya da inda kaje sai ka tarda iri ɗaya saboda shine tabbatacce rubutacce don haka wannan yana cikin zikirorin da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame sallah har kwan abin da yake cewa astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام شيني فرقوا أبن دعيك ود كما أننا مزا الله ينا فتنشي ينا حسكنتر الكبلة كامين يجويو كنان كامين لمن يجويو ينا حسكنتر الكبلة لذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام توريا فتح أحكا سيجويو bai halatta ba liman ya faɗa haka kuma ya ci gaba da zama yana huskanta alƙibla idan liman ya sallame sallah ya kahi yana ta kallon alƙibla ya yi bid'a kawai da ka sallame juyawa za ka yi ko ka juyo dama ko ka juyo hagun ko ka huskanci mamu haka manzo Allah sallam yake idan ya sallame sallah wa an abi hurairata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala man sabbaha allaha dubara kulli salatin salatan wa salafin وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر daga Abu Huraira da Allah ta tabbata a gare shi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sabbaha Allah duk wanda yayi ma Allah tasbihi dubura kulli salati a bayan kowace sallah salatan wa salatin sau 33 yana cewa subhanallahi 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 har sau 33 ba wai ya tace a wannan kawai ya bata lokacin shi gaban za ba lada akwai wanda hakan nan ne kawai yake sun ce yake maimaitawa amma tun ya tsaya na to bai yi ba kawai ka tafi kamalan ka kabata ma kanka lokaci ba lada kuma amma idan zaka iya tsayawa kai to so ake ka tabbatar da ka faɗi saboda ibada ce duk guda in ka faɗi lada za a baka to kuma sai kai shiri bita ko kai shirme sai a baka lada dan haka kenan subhanallah subhanallah haka zaka dora fai amma ka shikan nan bisu kace kai yanzu sai dai a nazari aka to lada za a rubuta ma ko zulubi kai dan bis kai tai man sabbaha Allah dubara kulli salatin salatan wa salatin yau 33 wa hamidallaha kuma yama Allah godiya yace alhamdulillah salatan wa salatin sau 33 wa kabbara Allah salatan wa salatin kuma yima Allah kabbara 33 yace Allahu akbar sau 33 fatilka 99 wadannan in ka hade su suka zama 99 gomiya tara da tara wa kala tamamal mi'a cikon 100 sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 kenan ko wadannan kalmomin 100 manzon Allah ya ce duk wanda ya fade su a bayan kowace sallar farilla ghufrat khatayahu an gafarta kurakuran shi duk tarin su duk tulin su duk yawan su yace walau kanat mithla zabadil bahar kai koda sun kai kwatan kwacin kun hante ku koda zanuban nashi sun kai yawan su ya kai yawan kun hante ku to kawai an gafarta mai da ya faɗi waɗannan kalmomin guda 100 wannan hadisi ya nuna falala da kuma gara basa wanda mutum yake samu dalilin faɗin wannan rahu muslim wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya ta daban anna takbira 34 kabbara 34 ne kenan zai ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 goma ya tarar tara kenan cikon na 100 sai ƙara da kabbara can wajen kabbara kenan ya ce Allahu akbar shikenan sun cika 100 sannan akwai riwaya wanda tazo ta nuna cewa zai yi subhanallahi ne sau 25 walhamdulillah sau 25 nawa kenan 50 ko wallahu akbar sau 25 75 kenan ko to sai la ilaha illallah sau 25 nawa kenan ba kwarewa da ta nuna haka nan ne zai kenan babu lahi mutum ya dora canzawa wani lokaci yayi haka wani lokaci haka wannan riwaya ta tabbata ita ma haka akwai riwaya da ta zo ta nuna cewa sau 10 ne zai zai ce subhanallahi sau 10 walhamdulillahi sau 10 wallahu akbar sau 10 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 10 gaba ɗaya 40 kenan ko kenan kalma 40 ce zai faɗi wannan riwaya ita ma ta tabbata ingantacciyar riwaya ce Bukhari ya ambace ta cikin Adabul Mufrad to kaga kenan idan ka hada riwayoyin da suka zo duka ega wannan zikirorin da ake na bayan sallah akwai riwaya da ta ce za a yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 sai cikon na 100 a ce la ilaha illallah da la sharika la zuwa ƙarshe akwai riwaya da ta ce za a yi subhanallahi sau 25 walhamdulillahi sau 25 wa wallahu akbar sau 25 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir sau 25 akwai riwaya da ta ce za a yi subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar kuma sau 34 akwai riwaya da ta nuna cewa za a yi subhanallahi sau 10 walhamdulillahi sau 10 wallahu akbar sau 10 la ilaha illallah wahdahu la sharika la sau 10 kenan waɗannan riwayoyin duka sun tabbata sun inganta babu lahi idan mutum ya canza wani lokaci yayi wannan amma wanda suka shahara kuma riwayan su ta yawa shine wannan na farko cewa subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 33 cikon na 100 ya ida da waccan hailal wannan shi yayi yawa kuma shi ya shahara kuma mafi yawan malamai shine suke akai amma wannan sauran riwayoyin ma babu lahi mutum duka zai iya yin aiki da su saboda sun inganta kuma kaga kenan lokacin da mutum yake da uzuri ko yake jin ragganci bai iya yin wannan zikirorin da duka kawai sai yayi wannan goma goma ya tashi ya haka fasa gaba daya wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lahu daga mu'adh ibn jabal yaddan Allah ta tabbata a gare shi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mashi usika ya mu'adh ina ma wasiya ya kai mu'adh la tada anna dubara kulli salatin an taqula karka saki ka daina a bayan kowace sallah ka ce allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni a bisa ambatanka da godiya gare ka da kuma kyautata ibadarka wannan hadisin rawahu ahmad ya rawaice shi da abu dawud da wannan sa'ib sanadin qawi wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'adh ibn jabal wato a riwaya hadisin shine sai da manzo Allah ya fara ce ma mu'adh inni uhibbuka ya kai mu'adh lalle ni ina kaunar ka wannan ya nuna ma girman mu'adh ba karamin mutum bane manzo Allah ya ce yana kaunar shi saboda haka wanda manzo Allah yake kauna dole ne ka kaunace shi kai ma to mu'adh manzo Allah yana kaunar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kuma lalle ni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi kuma ni ina soma abinda nake so ga kaina kaga sai da manzo Allah ya fara mai shin huda ya nuna mai yana kaunar shi da shi ma ne malamai suka ce in mutun yana kaunar mutun ya kamata ya fada mashi in kaje kana kaunar mutun kaje ka ga mai kace wani wallahi ina kaunar ka to fadin nan yana da ma'ana kuma yana da amfani kwarai in mutum ya iya zuwa gaban ka yace wallahi ni wani kaunar ka nake to kaga yanzu kai ka san yana cikin masoyanka koda wata rana zai ma wani abu na kuskure ka san dai ba da gangan baye saboda masoyi bai yin abin da zai cutar da masoyin shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da cewa duk wanda yake son wani to ya fada mai cewa yana son shi Shesa manzon Allah ya faɗa ma Mu'az yace ya kai Mu'az ina kaunarka kuma ina son abinda nake so ga kaina ina son shi gare ka. Saboda haka ina ma wasiya ya kai Mu'az karka saki bayan kowace sallar farilla ka daina faɗin wannan addu'ai. Allahumma ya Allah a inni ala zikrika ka taimake ni akan ambatanka wa shukrika da godiya gare ka wa husnul ibadatika da kyautata bautarka. Kaga wannan addu'a ce mai girma domin in Allah bai taimake ka ba baka iyawa. Duk wanda Allah bai taimake shi ba akan abu to ba zai iya ba. Haka ma kyautata ibada. Ibada kullum ba so ake kai ibada ba so ake ka kyautata. Ya kamata a faɗa ma masu tarin ibada ko akwai wani wanda shi abin da ya dame shi kawai ya ta ibada da yawa. Dan haka da inda yaji an bada wani zikiri an ce ai wani wali ya gano ya kamata daren juma'a ya hailala sau zubu. Yigan nan kawai sai ya zo yayi tai. Shi abin da ke burge shi tara ibada. To cikin Qur'ani kai ta karanta Qur'ani haka kare baka samu inda Allah ya ce ku yi ibada da yawa. Wa akwai sai dai Allah ta'ala kullum cewa yake yi ku kyautata ibada. Kenan shi Allah me yake nema kyautata ibada ba yawaita ibada ba. Dan in ta zama da yawa amma ba a kyautata ta ba Allah bai karbar ta. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah shi ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa. Ba dan komai ba saboda ya jarraba ku ya ga cikin ku wane ne zai fi kyautata aiki. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lahal nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kaga sau uku ko Allah ta'ala yace idan ya jarraba bayan shi ya ga wane ne cikin su zai fi kyautata aiki. Kenan aiki mai kyau Allah yake so ba mai yawa ba. In ka tara aiki mai yawa shirgi guda tari guda tuli guda amma gaba ɗaya aikin ma bai da kyau bai da inganci. To akwai wanda za su zo da tarin aiki ranar alkiyama amma Allah ta'ala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu min haba'an mansura. Allah zai maida kura abin shekewa amilatun nasiba. Ai zama aikin wahala ne kawai ba lada a kai shi. Saboda haka manzon Allah ya koya ma Mu'az cewa ka dora roƙon Allah kyautata ibada. In mutum bai dace da kyautata ibada ba sai ya zama shi kawai dan wahala ne. In ka tarda shi yana goho yana zuwa shi tsakanin shi da Allah ibada yake da ikhlasin shi da komai. Amma ikhlasi yana sa Allah baka lada. Ikhlasi kadai bai sa Allah baka lada sai in kai ibada yanda Allah ya tsara. In dan akwai wani mutumin da na gani kwanan nan mufti ne a kasar Chad. Yana fatawa ya tara al'umma yana musu fatawa bisa kan Maulidi. Farkon shin hudan shi sai da ya bayani na ga kiran bidiyon shi ne haka cikin kafofin sadarwa. Sai yake shin huda yana cewa yana musu bayani yace Allah ya san kuma shine shaida. Ya ku samari ya ku matasa yanda kuka ga iyayenku da kakanninku sun mutu mu ma za mu mutu. Gina nake magana bisa minbarin nan wata ran za a waye gari ba za ku ji wannan muryar nawa ba. Na tabbatar da za mu tsayi gaban Allah za mu mutu. To ina maku rantsuwa da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi wallahi tallahi maulidin nan da muke yi an ciro shi ne daga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace dan haka ba zan can wasa bane. Ku je ku yi bincike ku yi karatu. Ku je ku yi bincike ku yawaita karatu ku daina surutu. Wasu mutane ne suke babbatai ta bayan katanga. Amma tabbas ina muku rantsuwa da Allah wannan maulidin daga Qur'ani ne da sunnan manzon Allah yazo wanda muke yi. Kuma yace kuma Allah ya sani ba mu da wata manufar da ta sa muke yi sai neman kusanci ga Allah. Kaga ya nuna ikhlasin shi karara ko? Karara ya nuna shi kawai neman kusanci ne ga Allah ya sa suke yi. To idan aka yi sabani a musulunci wanda yace kaza daidai ne wanda yace ba daidai bane rantsuwa ake sai a gano daidai. Ba rantsuwa ake ba. Kaga wannan ya yaudari mutanen shi. Babu inda Al-Qur'ani yace in an yi sabani a yi rantsuwa. Babu inda hadisi yace in kun yi sabani ku yi rantsuwa. To shi rantsuwa ya tabaka bisa minbari. Yake ce ma matasa su tashi su yi bincike su yi karatu ya rantsa da Allah wannan maulidin da suke daga Qur'ani yake da kuma hadisi. Ya karanta wa zaka. Mufti. karantawa ake yi yace daga qur'ani ne ga yana inda Allah ya ce kaza daga sunna annabi ce gana ba wai rantsuwa ba yawan mutum ba kai qur'ani yake azawa ba sai sun kai kusan qur'ani 10 abai ta kulma rantsuwa yo inda haka nan ne shi ma wani sai ya azawa kulma rantsuwa ko yanzu nan wurin ya rantsa da Allah maimaita yace maulidi daga qur'ani yake da sunna ko to ni ma zan iya rantsuwa da Allah in ce billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsa da Allah da ya busa mani rai maulidi bid'a ce babu shi cikin alqur'ani babu shi cikin sunna to shi jahili sai ya kama wani kenan dan haka ƙarya ne ba haka ake fahimtar da mutane addini ba ko ake buga hujja in dai da rantsuwa ne yau in ka tula qur'ani bisa kai kan rantsi kace kaza ƙarya ne wanda suwa ne suke akai mu ma muna iya haudawa mu rantse mu ce naka ƙarya ne to in ka rantse shi ma wancan ya rantse sai ayyaya shi jahili da yake neman dalili yanzu ba ku rudar da shi ba amma Allah gwani mai hikima cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuka yi jayayya a cikin wani abu bai ce ba sai ku kulma rantsuwa a cewa idan kuka yi jayayya a cikin wani abu na addini to ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo malamai suka ce zuwa ga alqur'ani da sunna sune za su yi maka shari'a in dai addini ne aka yi ja'in ja da shi to babu buƙatar wani ya zo ya rantsa duka cikin qur'ani babu inda aka karantar da rantsuwa saboda jayayya eh ga mutun yana nema a yi rantsuwa to rishin hujja ne yasa yake nema amma in ka karanta qur'ani kaga inda aka ce a zo a yi tsignine ne ya to ba musulmi da musulmi bane alqur'ani ayal mubahala ta suratu ali imran ta zo ne tana magana akan tsakanin annabi da kristoci ta kuma suratu ali imran tun daga farkonta sai da aka yi aya kusan 70 da wani abu kawai martani ne take maidawa akan wannan kristocin su 60 da wani abu wanda suka zo suka zauna masallacin manzon Allah suka ce da yaba suke son su yi da manzon Allah suka yi da yaba suka tattauna suka yi tambayoyi manzon Allah ya ba su amsa ya kore su ba su da hujja karshe to tunda an ba ku amsa dushibohin da kuka zo da su kuma har yanzu kun kahe kun kiya sai Allah ya saba karamai da aya cikin ayoyin yace faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum wa anfusana wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kazibin amma bayanin Isa ko wane ne amma bayanin kristanci yanda yake gaba ɗaya dalla suratu ali imran tana cikin surorin da suka huddo kristanci kuru suka haide shi tun daga kai har wuciya kana son ka san kristanci ka karanta ta bayanin da suratu ali imran ta yi bisa kan kristanci ko bibiyin shi ba ita ta bayyana kristanci ko ya ne yake rudu da shubha inda kristoci suka bace da inda suka rude duka alqur'ani sai da yazo ya bayyana shi saboda gwaninta qur'ani fa da ya kawo zancan haihuwa ta Maryam sai yace wato kazalika Allahu yakhluqu ma yasha amma kamin shi sai da ya fara zancan haihuwar Zakariya ko amma can sai yace kazalika Allahu yaf'alu ma yasha dai inda nan yace yaf'alu ma yasha can ma yace da akwai matsala amma nan yakhluqu ma yasha da Allah yace akan Maryam don Allah ya nuna halitta ne shi Isa ne sai yace kazalika Allahu yakhluqu ma yasha bai ce ba kazalika Allahu yaf'alu ma yasha saboda zancan Isa ne ake nan kuru ake so a huddo komi shi kuma halitta ne ba mahalici bane to dan haka bayan Allah ta'ala yayi bayani kiri gamsasshen bayani karshe sai Allah ya ce to duk wanda ya ƙara jayayya da kai bayan abin da ya zo maka na hujjoji da ilimi duk wanda ya ƙara neman sai ya yi rigima da kai kan Isa faqul to kace masa ta'alu nad'u abana ana wa abana'ak yanzu ba rigima za mu yi ku je ku kira ɗiyanku mu ma mu zo da ƴaƴanmu ku kira matanku mu kawo matanmu mu zo da kanmu ku zo da kanku in muka taru sai mu roki Allah ya sabkar da tsinuwa akan makaryaci in kuke ƙarya Allah ɗebe muku ya cine muku in mu muke ƙarya Allah cine mu to kaga nan ne aka yi cine ne ne kuma ba tsakanin musulunci bane da musulunci a tsakanin musulunci ne da kafirci amma in banda wannan babu kai musulmi ne ni musulmi ne da Qur'ani kai da Qur'ani to me ya kai sai ka tabbakarin tsowa kace gaskiya ne maganar ka babu buƙatar haka nan kace na rantsa da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi abinda muke daidai ne ai haka ake cewa ba wasu sun yi kuma akan ƙarya suke naka inda ake gano gaskiya shine da hujja da dalili kawai ka kawo dalili da hujja shikenan kace maulidin nan addini ne wanda Allah ya aika annabi da shi ya koya ma al'umma su dore sai ka karanto inda aka ce ai shikenan ka ga masar amma in baka shekara 1000 kana rantsuwa kai ta rantsuwa har bakin kai toli wannan bai gamsar da mutane sai dai ka rudar da jahilai wanda basu sani ba san ga girman rawaninka da alkebaka babba kana rantsuwa da hurhura a jikinka sai su ce kaf lalle maulidi ya tabbata gaskiya ne wanda suna gano an ga tsohon ba yayi wa rantsuwa kan ƙarya to shi kuma bai san ba an yi tsohi da yawa wanda suka yi rantsuwa kan ƙarya kai rantsuwa ma lokacin da ake jayayya wannan sunnar shedanci rantsuwa a kale dalili a kawo rantsuwa wurin wallahi shedan ne ya fara yi da tarihi saboda dalili ke da kwai karara Allah ya nassanta ma annabi Adama cewa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin kaga wannan nasi ne ko amma shedan sai yasa aka bar nasi yazo yana rantsuwa ko baqasamahuma inni lakum alamin ne ya tabka masa rantsuwa kulmemiya yace ni Allah ya sani billahi allazi la ilaha illa huwa wannan nasiha ce nake muku saboda ina kaunarku ina nihin ku da alheri ku ce itaciyar nan saboda an kuka ce kage sai yasa aka yi waci da dalili ko aka yi aiki da rantsuwa to shi kuma annabi Adam sai yake ganin bayiwa a ce wani bawa daga cikin bayin Allah wata halitta daga cikin halittar Allah ta iya kama sunan Allah ta kulma rantsuwa akan ƙarya bayiwa fadallahu ma bi gurur na haka sai zura su kaga sai Allah ya kira abin da ruɗu ya rudar da su ya kai su ya baro ko to sai ta kaga ko gobe kaga mutun na ma rantsuwa in dai addini ne zai koya ma to kai hankali da shi kawai karanto ma dalili ba zancan ya aza qur'annai ba su kai tabka rantsuwa don nan ba shi bane yake bukata babu zancan ya kulma rantsuwa ce Allah ya sani Allah na shaida ko ya ce Allah ya san zuciyata ni dai da ikhlasi nake kana Abdullahi ibn Mas'ud lokacin da ya tarrasu mutane suna bid'a a masallaci sun taru suna la ilaha illallah suna amsawa ko da aka ji aka gayo mai ya zaburo sai yace na rantsi da wanda rai nake ga hannun shi ko shi annabi Muhammad ili aga ai babban magana ce ko yace ko shi annabi ili cikin bidole sai an yi guda ko dai ko shi annabi ili ko kuma kun zo da sabon abu cikin addini to ba dole sai yarda ba sabon abu ne sun yarda sai annabi ili sai suka ce ya Abdullahi ibn Mas'ud wallahi mu ba komai muke nihi ba sai alheri sai yace ya mutun nan ke nihi alheri amma bai samu shi ashe ba hujja bace dan ka rike wani bata kuma ka yi ikhlasi kai sai ka rike bata kuma ka tsarkake zuciyanka Allah ya san ni dai komai yasa nake kayana to Allah ya san kuma Allah koda ya ga zuciyanka da ikhlasin bai hudda ka wannan dole sai in kayi yanda Allah ya tsara saboda Allah cewa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce bali yabluwakum ayyukum akthar amala ba dan haka kenan mutun ya bar takama da yawan aiki zaka samu su yan bid'a amma suna kuri da yawan aiki yace in ba mu ba suwa za su ce halala sau kullum a sati sai mun halala sau dubu kaza mun yi kaza ai wannan sai mu ne aka sani da zikiri mu muke zikiri sau kaza kullum ba karshen ka tarra zikirin wani ne ya tsara musu ba zikirin da Allah da annabi bane suka zo da shi kaga wannan kuri da yawan aiki ba ya hudda mutum sai dai kai in zaka yi alfahari kai alfahari da ingancin aikinka yasa manzon Allah ya karantar da shi cewa ya roki Allah husn ibadat wa ana bi umama ta qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man qara ayatul kursi duwa da kulli salatin maktuba duk wanda ya karanta ayatul kursi a bayan kowace sallar farilla lam yamna'uhu min dukhul janna illa al-maut babu abinda zai hana ya shiga aljanna sai mutuwa kaga wannan hadisi ya nuna matsayin ayatul kursi tana da matsayi tana da falala tana da girma hadisai sun zo akan ta masu tarin yawa. Imuta yana son ya gani wayoyi ingantattu na hadisai wanda suka zo suna faɗin falala Ayatul Kursi ya karanta tafsirin Ibn Kathir. Haka bayan ya kawo Ayatul Kursi ya ta kawo hadisan da suka kawo falalanta. To daga cikin falalanta kaga wato indai mutum ya lizimci karanta ta bayan kowace sallar farilla to zai zama cikakken dan aljanna saboda ta kumshi jumuloli waɗanda suke tsarkake Allah suke girmama Allah da sifofin Allah masu kyau. Rahun Nasa'i wa Ibn Hibban wa zada fiha Tabarani wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad ita ma qul huwallahu ahad tana da falala da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas kenan waɗannan duka suna cikin zikirorin da ake yi bayan sallah. Bayan sallar farilla mutum wato ya zo da waɗancan zikirorin da aka ambata to kuma sai ya kawo Ayatul Kursi ya karanta qul huwallahu ahad sau daya, qul a'udhu bi rabbil falaq sau daya, qul a'udhu bi rabbin nas sau daya. Idan sallah asafar ce da la'asar da sallar isha'i, in kuma sallar magariba ce da sallar asuba, su waɗannan sau uku zai karanta su da qul huwallahu da qul a'udhu. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah. Rawahu Bukhari. Mالك بن الحويرث yadda Allah ta tabbata gare shi ya zo ne cikin wata tawaga suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a koya masa addini. Suka zauna nan Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon wasu kwanaka. To manzon Allah yana da tausayi kuma ya gansu su matasa ne, samari ne, sun baro iyalansu. Ya ga alama cewa tana yiwa sun yi marmarin iyalansu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to su koma gida. Yan masa wasiyoyi. Daga cikin wasiyoyin da manzon Allah ya masa yace idan lokacin sallah yayi falyu'adhil lakum akbarukum ko aqra'ukum a wata riwaya. Idan lokacin sallah ya wanda yi ku girma ya idan lokacin sallah yayi kenan ɗaya daga cikin ku ya kira sallah wali ya ummukum akbarukum ko wali ya ummukum aqra'ukum likitabillah wanda yi ku karatun littafin Allah sai ya muku limanci ko wanda yi ku yawan shekaru in a wajen karatun duk ɗaya ku. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyoyin da ya masa sai yace wasallu kama ra'aitumuni usalli kuma ku dora yin sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah. Kenan wannan hadisin ya nuna ita sallah ana son ka yi ne yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Wanda ya ga manzon Allah da idan shi ya ga yana sallah to so ake kai sallah irin yanda ka ga yana yi. Wanda kuma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ido to so ake kai sallah irin yanda wato riwayoyi suka tabbatar da sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustahabbai da wajiba da sauransu. Duka yanda ya tabbata an rawaito sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikace to ka dora yin ta a haka. Wa an Imran ibn Husain radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin wa illa fa awmi. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin na Imran ibn Husain malan ya kawo shi bayan hadisin Malik ibn al-Huwairith saboda fiqhu. Kamar wancan hadisin ya ce kai sallah yanda manzon Allah yake sallah, shi kuma wannan hadisin ya ce wato kai sallah gulgudun yanda kake iyawa. Kenan domin a nuna cewa yin sallah yanda manzon Allah yake yin sallah wannan ga wanda yake iyawa ne. Wanda yana da wata larura ko wata tawaya a jikin shi a halittar shi ba zai iya yin tsayuwa ba yanda manzon Allah yake tsaye saboda shi gurgu ne. Sai ka ce mai dole sai ya daga ya yanda manzon Allah yake yi. Aga wanda yake da wata waya ko wani ciwo ko wata larura to shi zai yi ne gulgudun yanda yake iyawa. Sai sa wannan hadisin na Imran ibn Husain da Allah tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salli qa'iman i sallah daga tsaye ake sallah fa in lam tastati fa qa'idan idan baka iya yi daga tsaye to kawai sai kai daga zaune. Fa in lam tastati fa ala jambin idan baka iya daga zaune to kai a gicce a gehen ka na dama ko gehen ka na hagu amma na dama ake so in dai kana iyawa sai in na dama bai yiwa sai ka gitta a gehen ka na hagu wa illa in ka ba za ka iya ba fa aumi to kai nuni. Rawahu al-Bukhari. Kenan ma'ana idan ba za ka iya ba kana yin sallah a gehen ka to kawai sai kai nuni kana nuni sai ga kai ruku'i kai sujada amma zaka sanya ruku'in ka yahi wato sujudanka yahi zama kasa kahi dukawa cikin shi sama ga ruku'in ka. Sannan wannan hadisin ya karantar da mu musulmi zai yi sallah ne gwalgwadan yanda yake iyawa, haka ma mutumin da yake cikin jirgin ruwa kaga ba zai iya sallah daga tsaye ba ko, haka ma wanda yake cikin jirgin sama kana yiwa bai samun damar yin sallah daga tsaye ko cikin mota ko makamanta haka, kenan zai yi sallah ne gwalgwadan yanda yake iya. Wa an Jabir radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala li maridi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani marar lahiya salla ala wisada, marar lahin yayi sallah ne akan wani matashin kai, farama biha, sai manzo Allah ya jefar da matashin kan wa qala ya ce salli ala al-ardi in istata'ta, kenan manzo Allah ya zo ya same shi yana sallah, ya dauko matashin kai ya dago in zai yi sujada sai sujada akan shi, sai manzo Allah ya jaya matashin kan yayi jiwa da shi dai nuna mai ba haka bane ake shi addinin musulunci, babu kage cikin shi, kawai bayani ake ka tarko wani abu ko ka kaikaro wani abu kai kana ganin daidai ne ko kyautatawa ne, to wannan kuskure dole ka bari ka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka manzon Allah sai ya dauki matashin kan ya jefar da shi ba kala yace mai salli alal ardi in istata'ta, kai salla akan kasa idan kana iyawa, matukar kana iyawa to kai sujada ka dora ta ko kasa, babu bukatar sai ka azama tashin ka ka dora sujada kan shi in istata'ta, inde kana iyawa. Wa illa in ka baka yin sujada akan kasa fa aumi ima'an, to sai ka dora nuni kawai, kana nuni kai sujada, kana nuni kai ruku'i da kanka, waj'al sujudaka, amma ka sanya sujadanka akhfadha, yahi zama kasa, kenan lokacin da zaka sunkuya kanka to yahi zama kasa min ruku'ika akan ruku'inka, kenan yin ruku'i ne sai ka dan sunkuya kanka kadan, in ka zo sujada sai ka sunkuya sosai sama ga haka. Rahul Baihaqi bi sanadin qawi walakin saha Abu Hatim wa Qafar, wannan hadisin ya nuna mana ba daidai bane in mutun yana rishin lahiya baya yin sujada sai ya ce a kawo mai wani duci ko a kawo mai wani tabul ko a kawo mai wani abu dan ya dora sujada akan shi, wannan sa kai ukun abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai za ka yi sujada busa kasa ne in kana iyawa, in baka iyawa to babu wata hanya ta sai ka dole sai ka dunguna kanka ga wani bango ko ga wani a kawai fa aumi ima'an, da baka iya kawai kai nuni. Dan haka wannan hadisan sun nuna mana cewa mutun zai yi sallah daga tsaye shine aka hiso, idan bai iya yin sallah daga tsaye to sai yayi daga zaune, idan bai iya yin sallah daga zaune to shikenan sai yayi daga gicce, gehen dama ko gehen hagu yana nunawa. To in mutum ba iya yin haka ba, ya iya yin sallah da zuciyar shi ko kuma da idan shi ya dora sujada da ruku'i, to wannan wasu malamai sun ce in ba iyawa kawai sai ya kaddara a zuciyar shi ga yanan ya duka ga yanan, amma dai babu dalili, wasu malamai ne suka ga kawai zai iya haka, abinda dalili yazo ya tabbatar shine waɗannan matakan wanda hadisan nan suka ambata, domin su wasu malamai ra'ayinsu in dai mutum ba iya yin sallah daga tsaye kuma ba iya yin sallah daga zaune kuma ba iya yin sallah daga gicce to shikenan kawai sallah ta sauka daga bisa kanshi, domin wato suka ce domin shari'a bata kawo wani mataki na gaba ba, to tunda ba a kawo ba kenan kawai shikenan karshe ne. Su kuma wasu malamai suka ce in dai bai iya wato yayi kokari koda cikin zuciyar shi ne ya danyi ta, Allahu alam, amma dai abin da ya hudda kwankwanto kai sallar dan koda a zuciya ne, saboda Allah ya umarni ayi sallar nan, kuma in ka karanta wato alqur'ani da hadisi za ka ga cewa sallar nan Allah bai rangwame cikin ta ba ko wajen jihadi sai an yi, to kaga kamin a samu inda za a cewa an yahi ma ba sai kai ba, wannan shi ma abu ne wanda ba a san shi ba, saboda haka kenan dai mutun yayi ta gulgudan yanda ya sawaka a gare shi, wallahu ta'ala alam. Wannan shine karshen babu sifatul sala, a karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi babu sujudus sahwi wa ghairihi min sujudut tilawa wa shukr, abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shukura kure, Allah ta'ala ya gafarta mu, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, alhamdulillah.